الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 7 ga watan Jumada al-akhira hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 7 ne go 6 ga watan Jumada al-akhira hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 19 ga watan 1 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi har yau muna da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata nan da sati biyu mun shiga sabon littafi shine Fadhlul Islam na Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Kamar mutum ya sai ki ba ta tashi ta gwarzi sai kuma ta ce ta aure wani ne ta dawo.
Na'am.
Da ta fito kuma har da sai saki aure. Kamar yanzu wanda saki ɗaya ko biyu akwai shi ko kuma ya koma zero.
Wani misali mutum ne ya saki mace saki ɗaya ko biyu sai ta je ta yi wani aure bayan ta yi wani aure sai Allah ya kaddara raguwa sannan kuma shi wannan miji na farko wanda ya mata saki ɗaya ko saki biyu ya sake aurenta shin waɗannan saki da ya suna nan ko kuma sun ruguje ba inda suka tafi suna nan in ɗaya ya mata biyu ya rage masa in biyu ya mata kuma ɗaya ya rage masa dan haka wannan aure da ta yi bai rushe ba wannan saki da ya mata daya ko biyu kuma bayan uku suna nan ba inda suka tafi. Na'am. Dan da
yayi tafiya kai sai hijira ya kai adadin wata ko dai tafiya bar mata shi gida sai mahaifin shi ya saki mata kuma sanadiyar da ya saki nata ya zaki ita matar sai ta zaki wannan mata wannan
to wai shi dai a takaice tambayar dan uwa uwa ko uba suna iya sakar ma ɗansu matarsu matashi uwa ko uba ba sa iya sakar ma ɗansu matar shi sai in shi ya wakilta su su kawai iya abinda suke da shi na sutursa sa shi ya sake ta amma dan uba ya faɗa ga matar ɗan shi cewa na sake ki ko uwa ta ce ta sakar mishi wannan mata to bata saku ba a shar'anci an gane ko dan haka mutum miji shi kadai ne yake iya sakin matar shi sai kuma wanda ya wakilta na uku shine alkali shi ma kuma alkali sai da dalilai in al'amari ya ki ci ya ki cinye wato alkali yana iya sakar ma mutum matar shi akan dokoki waɗanda suke na shari'a. Amma dan haka wannan saki da uba yace ya sakar mishi matar shi wannan bata saki ba. In tayi wani aure akan wannan, to aure ne wanda yake batacce, dole bude wannan aure za a yi ta koma gidan mijinta na farko. Shi uwa ko uba sai dai su tila sada cewa ya saki, amma in suka ce sun sakar mishi wata saku ba a shari'anci. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa ɗana Abdullahi yana aure da wata mata, ni ko bana son ci gaba da zama da ita riwa saboda wasu halaye na ta marasa kyau. Manzon Allah yace ma wato ai kira ya Abdullahi, sai yace masa bi umarnin babanka. Kenan tunda ya ce ka sake ta, to ka sake ta. Kaga inda a ce wani yana iya sakar ma wani mata, ko a mu ce inda uba yana iya sakar ma ɗa mata, to da manzon Allah yana iya umarnin Umar cewa ya sake ta. Amma sai ya kira ya Abdullahi, sai ya ce bi umarnin babanka. Na'am.
Malam, ne farilla sallolin nafila da ake nan kafin sallar farilla da bayan sallar farilla, kuma nawa ne ya adada?
Wai fadala ta nafilfilin da ake kiran su ar-rawatib. Su waɗannan nafilfili da ake kiran su ar-rawatib, fadalar su shine sukan zame ma bawa sababin dacewa da gidan aljanna. An gane ko? Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna, kamar yadda yake cikin hadisi na Ummu Habiba, Allah ya kara mata yadda, take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, duk mutumin da ya kiyaye akan yin nafilfili raka'a sha, akan yin nafila raka'a sha biyu a tsawon yini da dare, Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Adadin su ar-rawatib raka'a sha biyu ce, hudu kafin az-zuhr, mutum ya yi biyu ya salamce, ya yi biyu ya salamce, bayan az-zuhr mutum ya yi biyu, idan an hada sun zama shida, bayan magariba mutum ya yi biyu. Waɗannan biyu na bayan magariba in so samu ne yin su a gida shi yafi dacewa, amma in har wani uzuri ya gitta ma mutum bai samu komawa gida, to ba laifi yana iya yin su a masallaci. In ka hada kinan sun zama takwas, sannan biyu bayan isha, su ma biyu na bayan isha yin su a gida shine yafi dacewa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida yake yin su, amma tare da halaccin kuma yin su a masallaci. Idan ka jimince sun zama goma, sannan biyu kafin sallar asuba, waɗanda ake kiran su da suna raka'atul fajr, idan ka hada su sun zama raka'a 12 tsawon yini da dare, sakamakon duk wanda ya lazumce su ya nace a kansu, to Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Na'am. Wai misali makusantanka ne za su yi wani abu wanda bai dace ba a shari'ance, ka hana su, mahaifinka sai ya ce ka kyale su su yi sha'aninsu, ka sauke iya abin da yake kanka. Dama duk abin da yake ya saba ma shari'a, in za ka iya hanawa ka hana, in ba za ka iya hanawa to ka faɗa ka yi gargaɗi, in ba za ka iya yin galgadin ma to ka kyamaci abin da zuciyarka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman. Manzon Allah yace duk wanda ya ga aikin asha daga cikin ku, manzon Allah yace yi kokarin canza shi da hannun shi, in za ka iya hanawa da ƙarfi to dole ka hana, in ba za ka iya ba, manzon Allah ya ce fa bi lisanihi, wanda ba zai iya hanawa da hannunsa to ya hana da harshensa, ma'ana ya yi gargadi ya yi wa'azi. Idan mutum ba zai iya canzawa da harshensa, manzon Allah ya ce to ya kyamaci abin da zuciyarsa. Don haka kenan mutum in ya faɗa ya yi bayani, in sun ƙiji to wannan ya sauke nauyin da yake kan shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama babi na farko, babin da ke bayani game da fadla ta musulunci, wanda kar mu manta malam ya zo mana da ayoyi kusan guda uku a farkon babin, da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar mana da fadla ta musulunci. Kamar yadda bayani ya gabata, malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a farkon baban, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislam dina, wanda wannan aya ya gabace daga cikin ayoyin da suke bayyanar da musulunci abu ne wanda yake mai fadla, mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bayani da ya gabata akan baban za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد وابن جبر رحمه الله: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريك دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح رحمه الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن مجالد عن الشعبي هو عامر بن شراهيل عن مسروق هو بن الأجدى أنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أقصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يكيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينسلم malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wajibcin shiga musulunci a wata nuska akan samu babu wujubil islam babu wujubil islam ko kuma babu dukuli fil islam babi ne wanda ke bayani game da wajibcin wato shiga musulunci tare da cewa babi na farko da ya gabata yana bayani ne game da fadla ta musulunci da kuma irin girman sakamakon lada da musulmi suke samu idan sun lazimci wannan musulunci sun bi shi sau da kafa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu kyakkyawan sakamako a nan duniya wato da makomarsu lahira kenan malam yayi wannan bayani ya biyo baya da wannan babi dan kada mutum yayi zaton cewa shi shiga musulunci wani zabi ne an gane ko kar mutum ya fahimci cewa zabi ne in kaga dama ka shiga in kaga dama kuma ka ja da baya kamar yadda so da yawa in an bayyana fadla ta abu wani yakan ga cewa kamar an bashi zabi ne in yana so ya karba in bai so kuma ya bari to shi musulunci ba haka bane ba musulunci wajibi ne kowa ya karbe shi tun zamanin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama to ya zama wajibi akan duk wanda ke raye a wannan lokaci ya karbi musulunci da kuma wanda zai biyo baya har zuwa kiyama ba wani zabi bane a dole ne kamar yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin wani hadisi sahihi hadisin na cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa manzo Allah yace la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo Allah yace babu daidai da mutum daya daga cikin wannan al-umma da zai ji labari na cewa Allah ya turo ni a matsayin manzo ba yahude ko ba nasare manzo Allah yace ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi face sai ya kasance daga cikin jumullar ƴan wuta a ranar kiyama to dan haka wannan hadisi yana nuna mana musulunci tilas ne ba zabi bane duk wanda yake musulunta to ya tozartar da abinda Allah ya wajabta masa makomar shi ita ce wutar jahannama idan ya mutu akan kafirci kenan shine malam yayi wannan babu dan kar wani yayi zaton cewa zabi ne in kaga dama ka musulunta in kaga dama kuma kaki to shine malam nan yayi babu na musamman sai ya zo mana da fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratu Ali Imran ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci a matsayin zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala da wannan addini ya nemi sakamako a ranar kiyama ubangiji ta'ala yace to falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin shi wannan mutum wato a makomar sa lahira yana daga cikin tababbi wadanda makomar su ita ce wutar jahannama to dan haka ita wannan aya dalili ne wanda yake tabbatar da shiga musulunci wajibi ne domin anan Allah ya ambata mana cewa duk wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci to ba za a karba masa wannan addini a lahira kuma makomarsa ita ce wutar jahannama kaga anan duk wanda ya kalli wannan aya ya lura da abin da ta kunsa zai fahimci cewa musulunci shine ya zama wajibi akan kowa ya karba da hannu biyu ya lazumce shi yasa domin duk wani addini da bawa zai bauta ma Ubangiji subhanahu wata'ala da shi to Allah ba zai karba ba sawa'an yahudanci ne ko nasaranci ne ko ma guzanci ne ko ma menene idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da shi to Allah ba zai karba ba mana nan kuma kar mu manta siga ce daga cikin su ya gurgumu ta hada kowa namiji da mace da dabawa balarabe da wanda ba balarabe ba dan adam ko aljan kuma wane ne duk wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci to Allah ba zai karba masa ba kuma a lahira makomar shi wato ita ce wuta dan haka kenan wannan idan muka dauki ma'ana wanda take gamammiya kenan ma'ana wadda take kuma kebantacciya wadda wannan aya ta kunsa duk wanda ya nemi wani aiki a sunan zai kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da shi a matsayin ibada ba ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar to shi ma Allah ba zai karba masa ba saboda in aka ce musulunci shine tsantsar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan aya ta kunshi ma'anar ta wadda take kebantacciya duk wanda ya nemi wani aiki ba ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na ibada to shi ma Allah ba zai karba masa a gobe kiyama shi ma yana daga cikin tababbi asara in ma ta zamanto asara babba asara babba shine Allah ya haramta ma bawa aljanna kwata kwata wuta ta zamanto makomarsa ko kuma asarar ta zamanto karama ma'ana a karan farko ba zai shiga aljanna sai in an azabtar da shi a wuta gulgudan laifinsa kamar yadda misali mutumin da a matsayin shi na musulmi sai ya zamanto mafi yawan ayyukansa sun saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabewa ce a makoma lahira idan har mutum bai daina ba to dan haka shine anan malamai suka ce musulunci anan shin ana nihi musulunci ma'anar sa wadda take hadadda ko kuma ma'anar shi wadda take kebantacciya domin musulunci yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ma'ana wadda take gamammiya shine wato meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da kadaita shi da bauta al-istislamu lillahi bitawhid meka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da kadaita shi da bauta walinqiyadu lahu biqa'a wato da meka wuya gare shi game da yi masa biyayya duk abin da yace ayi a kwatanta abin da ya hana a hannu walbara'atu minashirki wa ahli da raba hanya game da hada bautar Allah da wani da mushrikai ka raba hanya da su wannan shine ma'anar musulunci ma'ana wadda take gamammiya wanda dukkan annabawan Allah da wannan suka zo tun annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni har izuwa kan annabi Isa alaihi salam duka gaba ɗayan su da musulunci suka zo kenan menene ma'anar musulunci anan kenan kadaita Allah da bauta da yi masa biyayya sau da kafa kuma da raba hanya game da mushrikai dukkan annabawan Allah da wannan wato musulunci suka zo amma ma'anar shi kebantacciya shine kasancewar tun lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah baya karba daga gun koma wane ne in ba musulunci ba shine ma'ana wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da ita misali a yau koda mutum cewa akan addinin Annabi Isa yake gangariya ba a canza komai ba. To in yaki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yabi abinda manzon Allah yazo, Allah ba zai karba masa abu ba kiyama. Domin shine cikamakin manzanni, wanda shari'a shi ta shafe dukkan shari'o'in da suka gabaci wato wannan al'umma, dukkan shari'o'in da suka gabaci wannan Annabi Ubangiji Ta'ala ya shafe su a sababin aiko wannan manzo, dole ka bi shi. To dan haka shine anan kenan ma'ana wadda take gamammiya kenan, duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, kadaita Allah a cikin ibada tare da yi masa da'a da raba shirka da wannan hanya da mushrikai, to Ubangiji Ta'ala ba zai karba masa ba. Kenan anan kuma ma'anar da ake nihi wadda malam ya zo da aya saboda shi, ma'ana ke bantacciya. Kenan dole ne mutum ya shiga musulunci, sawa'an ba Yahudi yake ko ba Nasare ko ba Maguje ko ba wane ne, musulunci shine ya zama wajibi a kansa. Shine Ubangiji Ta'ala yace wa man yabtaqi ghayra al-islami dinan, duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci, falan yuqbala minhu, to ba za a karba masa ba, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar kiyama Ubangiji Ta'ala yace yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Dan haka dai a takaice wannan aya dalili ne akan cewa shiga musulunci wajibi, tilas ne akan komawa kake, babu wani addini da zaka yi illa wato musulunci. Sannan malam yazo da wato aya ta biyu a baban, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, inna ad-dina inda Allahil Islam, Ubangiji Ta'ala yake cewa lalle addini a gun Allah wato shine musulunci. Inna ad-dina inda Allahil Islam, lalle addini a gun Allah shine musulunci, duk wani addini koma bayan musulunci to shirme ne da hayaniya. Domin musulunci shine addini daya daya wanda Allah ya yarda da shi, ya amince masa, kamar yadda ya gabata a babi na farko, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, na yardan muku da musulunci a matsayin addini. To shine anan ma da yazo da wannan aya, inna ad-dina inda Allahil Islam, lalle addini a gun Allah shine musulunci. To dan haka ita ma wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wajibcin shiga musulunci. Me yasa? Saboda shi kadai ne addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini. Kenan duk wani addini da bawa zai kusanci Ubangiji da shi koma bayan musulunci, wannan wahala ce a rayuwarsa, ba zai samu komai na sakamakon lada akan wannan ibada tashi a makomar salahira, makomar shi ita ce wuta. Sannan malam yazo da aya ta uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul an'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, Ubangiji Ta'ala yace lalle wannan shine tafarki na wanda yake meƙeƙe wanda babu karkata a cikin sa, fattabi'uhu, Ubangiji Ta'ala yace ku bi shi sau da kafa, wala tattabi'u subula, kar ku bi wasu hanyoyi na daban, fatafarraqa bikum an sabili, in har kun bi su to sai su kautar da ku gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, wannan abin da ake faɗa muku wasiya ce wadda Ubangijinku ya yi muku don wato ku kare kanku game da azabar sa a makomaku lahira. Wanda wannan aya tana daga cikin wasiyoyi goma da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin suratul an'am, wasiya goma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jiro a cikin suratul an'am, wanda ita wannan aya ita ce ƙarshen wasiyar na cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, lalle wannan shine tafarki na wanda yake me kekke ubangiji ta'ala yace fattabi uhu kubishi to tare da cewa malaman tafsiri sun fassara wannan tafarki asiratul mustaqim wato da fassara daban-daban wasu sun ce abinda ake nihi da asiratul mustaqim ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ake nihi da asiratul mustaqim wasu suka ce a alqur'ani ake nihi wasu suka ce a musulunci ake nihi to dukkan waɗannan ma'ana hudu sun lazunci juna kaga in kace kai musulmi ne to ka tabbata wato bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi a kanka kuma dole ka bi sunnar shi kuma dole ka karbi alqur'anin da yazo da shi idan ka karbi alqur'ani to musulunci ya zama wajibi a kanka kuma dole ka karbi ka bi manzon da yazo da shi kuma dole ka bi sunnar shi kuma in kace kai sunnar manzon Allah zaka bi to imani da shi ya zama wajibi a kanka kuma dole ka shiga musuluncin da yazo da shi kuma dole ka bi alqur'ani dan haka kenan dukkan su waɗannan ma'anoni babu cin karo da juna sun lazumci juna ka fassara siratul mustaqim in ma kace musulunci ko kace alqur'ani ko kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kace sunnar shi duk ɗaya ne shine yace wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan shine tafarki na wanda yake me kekke wanda babu karkata a cikin sa ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu wato kubishi kaga zahirin wannan aya tana tabbatar da wajibcin shiga musulunci me yasa saboda anan Allah ya mana umarni cewa mu bi wannan tafarki nashi wanda yake me kekke cai fattabi'uhu kubishi umarni ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda umarnin abinda yake tabbatar mana wajibci dole ne wato mutum ya shiga musulunci dan haka kuma sai yace wala tattabi'u subula bayan haka sai yace kar ku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili in har kun bi wasu hanyoyi koma bayan tafarki na ubangiji subhanahu wa ta'ala to zai kautar da ku za su kautar da ku gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka shine al-mujahid ibn jabr al-majirin abdullahi dan abbas sai yake fassara mana yace as-subul abinda ake nihi da as-subul al-bid'u wash-shubuhat wato bid'o'i da shubuhohi su ne ake nihi wannan kenan ɗaya daga cikin tafsirin as-subul an gane ko kenan dan haka duk mutumin da yake son tsira a gobe kiyama to ya zama wajibi a kan shi ya bi wannan tafarki madaidaici kada ya karkace dama ko hagun kenan duk wasu hanyoyi koma bayan wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani da sunna to kar mutum ya waiwaya wannan shine tafarki mai kekke wanda duk wanda ya bi shi makomar shi ita ce aljanna dan haka kamar yadda wani daga cikin magabata yake fada yake cewa ad-duruqu kulluha masduda illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wasu hanyoyi a toshe suke babu hanyar da zaka bi ka kwashe lafiya a gobe kiyama yace illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam sai tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innahu wadihul lisali domin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane take babu wani duhu tare da ita babu wata kura-kura ga duk wanda yake nihin bi sai ya kafa hujja da wannan aya fadar Allah subhanahu wataala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun to dan haka su kuma mutane game da bin wasu hanyoyi koma bayan tafarkin Allah subhanahu wataala sun kasu kashi biyu in ma ya kasance wasu sun bi tafarkin da kwata-kwata ya ci karo da musulunci ya yi hannun riga da shi kamar misali wanda ya bi yahudanci ko nasaranci ko majusanci ko wani abu can daban to kaga wannan kwata-kwata ya saki tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ya kama wani layi na daban, ko kuma ya kasance musulmi ne sai dai ya ki bin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne bin alkur'ani da sunna, ya bi son zuciyarsa da duk wasu abubuwa da aka kirkira na bid'o'i, to shi ma wannan ya saki tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan imanin shi imani ne wanda yake ragegge, duk da cewa sunan musulunci bai gushe ba tare da shi, to amma mumini ne ba cikakken mumini wanda yake mai ragegge imani. Mutumin da zai bi son zuciyarsa ya bi wasu abubuwa da aka kirkira na bid'a ya saki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ma yana daga cikin waɗanda kenan suka saki layin Allah subhanahu wa ta'ala, suka bi wasu hanyoyi waɗanda suke da daba, wanda duk mutumin da ya bi son zuciya da duk wasu abubuwa da aka kirkira na bid'o'i, to sakamako tun a ranar kiyama a filin kiyama zai fara gani, lokacin da aka zo shan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mala'ikun Allah za su datse shi su kore shi cewa ba zai sha ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari. Don haka ita ma wannan aya dalili ne wanda yake tabbatar da shiga musulunci wajibi ne. Mahallu shahid min hadhihi al-aya qawluhu fattabi'uhu, fadarsa da yace fattabi'uhu, wannan shine tafarki na wanda yake mai kekke. Ubangiji ta'ala yace fattabi'uhu ku bi shi, kenan musulunci ko shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya nemi wani addini ko ma bayan musulunci kamar yadda aya ta gabata, to Allah ba zai karba masa ba. Dan haka nan Allah ya yi umarnin cewa mu bi wannan hanya tashi, kuma kar mu bi wasu hanyoyi na daban, in har mun bi su to za su kautar da mu ga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kare mu. Sannan malam ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Manzon Allah ya ce duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu ma laysa minhu, abinda baya daga cikinsa, fa huwa raddun, manzon Allah ya ce za a watsar masa da kayansa. Man ahadatha, duk wanda ya farar da wani abu fi amrina haza, cikin wannan lamarin namu. Menene lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wato shine wannan addini alqur'ani da sunna, kamar yadda Allah ya faɗa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wal iman. Lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine musulunci, shine yace duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamari namu sai yace ma laysa minhu, abinda baya daga cikinsa, kenan abinda baya da tushe a cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya kirkiri wani abu ya zo da shi a matsayin addini, manzon Allah yace fa huwa raddun. Raddun anan bi ma'ana mardud, ai za a mayar masa da kayan shi, Allah baya bukata. Me yasa? Saboda kasancewar wannan hadisi sikeli ne wanda yake na bayyane game da auna duk wani aiki wanda yake mai sunan ibada. Duk abinda wani zai kirkira da sunan ibada to Allah ba zai karba ba. Wannan aiki kuma shine ake kiran shi bid'a. Kamar yanda in aka ce bid'a, al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa tariqatun fid-din mukhtara'a tubahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi azza wa jal. Tariqatun fid-din mukhtara'a, yake cewa wata hanya ce wadda ake kaga a cikin addini. An gane ko? Hanya ce wadda ake kagarta a shigar da ita cikin addini. Sai yake cewa tubahi shar'iyya, amma tana kama da wato hanyar da Allah ya shar'anta, tana kama amma kuma a hakika ba ita bace. Sai yace yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budi lillah, ana nihi game da bin wannan hanya wai kai matuka da gaya a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. saboda shi dan bid'a bai wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, sai ya kirkiri wani abu wai shi so yake, wai sai ya kai gaya a wajen bauta ma Allah subhanahu wataala. Shi ko a hakika ya jahilci kai gaya a cikin ibada shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Ko kuma a takaicen takaicewa ka ce ihdasu shay'in fiddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini kuma alhali ba addini bane, wannan shine ake kira bid'a. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana duk wanda ya kirkiri wani abu ya shigar da shi cikin wannan addini koda bai yi aiki da abun ba, to Allah ba zai karba masa ba. Riwaya ta biyu shine sai yake cewa a cikin wani lafazi manzon Allah yana faɗa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata wani aiki aikin da babu umarnin mu a kansa, ba Allah ba yace kai, ba manzon shi ba yace kai, manzon Allah yace fa huwa radd, za a watsar masa da aikin sa. Wanda wannan yanke hujja ne ga wasu daga cikin jama'a, sai ka ji mutum ya ce ya ce a ani ba ni ba na kirkira, ni ma gani ne ana yi. To da wanda ya kirkira da wanda ya ga ana yi shi ma ya bi gaba ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala baya karba bid'a da wanda ya kirkira ta da shi wanda ya ga ana yi shi ma ya bi gaba ɗaya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya karba. Shine anan yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata aiki wani aiki aikin da babu umarnin mu a kansa, ma'ana ba Allah bai yace kai, ba manzon shi bai yace kai, manzon Allah yace fa huwa raddun, za a watsar masa da kayan sa, domin Allah ba a bashi gaban kaikai, tacicce yake bukata aikin da aka yi dan shi kuma aka yi akan karantarwar manzon shi. Dan haka dai a takaice wannan hadisi sikeli ne wanda yake bayyananne game da auna dukkan wasu ayyuka na ibada. Duk lokacin da aka ce maka ga wata ibada, to sai ka tsaya kai nazari ka bincika shin wannan ibadar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi. Idan kaga wannan ibada ta yi hannun riga da yadda manzon Allah yace ayi, to kar kai ma ka bata lokacin ka, domin Allah ba zai karba ba. Wanda mizani sikeli koyayye shine yi dan Allah, kamar yadda hadisin innamal a'malu binniyat wato ya kunshi wannan ma'ana. Kenan hadisin innamal a'malu binniyat shine sikeli na auna ibada, sikeli wanda yake koyayye duk wani aiki na ibada sai an kyautata niyya, Allah subhanahu wataala zai karba. Sharadi na biyu, aikin ya zamanto ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dora shi akan wannan sikeli kaga bai yi daidai da yadda manzon Allah ya karantar, to ko ka aikata Allah ba zai karba ba. Dan haka waɗannan su ne sharuɗa na karbar aiki. To kaga a takaice shi wannan hadisi da malam ya zo da shi yana tabbatar mana cewa in aka ce musulunci kenan shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, tare da tsarkake niyya a cikin dukkan abin da mutum zai aikata na ibada. Wannan shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, shine tafarki mai kyakki wanda Allah ya mana umarni cewa mu bi shi. Kenan da haka wannan kaga yana nuna mana me ake nihi da musulunci wanda ya zama wajibi mutum ya karba. Kenan ka shiga wannan musulunci kuma ka bauta ma Allah akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da bayinsa, ya karantar da mabiyansa. Shi ne malam sai yake cewa wanil Bukhari, wato naga al-Imam al-Bukhari riwaya daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Manzon Allah yace gaba ɗayan al-ummata a ranar kiyama za su shiga aljanna sai dai wanda yake. Manzon Allah yace sai dai wanda yake. Abin ya daure ma sahabbai kai, dan haka suka yi tambaya suka ce wa mai ya aba ya Rasulullah, suka ce ya manzon Allah wane ne za a ce masa ga aljanna yace baya so. Kana sai manzon Allah ya ba su amsa yace man aba'ani da khalal aljanna, duk wanda yayi mun da'a yabi ni sau da kafa, manzo Allah ya ce sakamakon shi ita ce aljanna, ma'ana makomar shi ita ce aljanna. Wa man asani, manzo Allah ya ce duk wanda ya saba mun faqada abatam, kar an ce masa ga aljanna ya ce bayas. Wa man asani faqada aba, duk wanda ya saba mun, manzo Allah ya ce tabbas wato ya ki shiga aljanna, an ce masa ga ta ya ce bayas. To kaga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya mana umarnin cewa mu bi shi, kamar yadda wasu malamai suka fassara suka ce shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wajibi a kanmu, wanda hanya ce ɗaya-ɗaya, wanda duk wanda ya saki wannan hanya to tababbe ne a makomarsa lahira. Hanyar shiga aljanna shi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda anan ya ce mana dukkan al'umma ta gaba ɗaya za su shiga aljanna sai wanda ya ki. Aka ce wane ne zai ki shiga aljanna, manzon Allah ya ce duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna, duk wanda ya saba mun, manzon Allah ya ce tabbas an ce masa ga aljanna ya ce baya so. To dan haka anan hadisin yana nuna mana shiga musulunci gadangadan shine tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda aljanna ba ta da wata hanya illa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ayoyi sun wuce a lissafa, wanda Allah subhanahu wataala yake mana bayani game da cewa bin manzansa abu ne wanda yake wajibi, irin fadar sa man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah, duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to ya tabbata cewa Allah ya ma da'a, irin su fadar sa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. To anan da yace kullu ummati, dukkan al'umma ta, wace al'umma ake nihi? Domin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala biyu ce, akwai ummatud da'wa akwai kuma ummatul ishaba. Idan aka ce ummatud da'wa, dukkan mutanen da suke raye a duran ƙasa tun lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini har zuwa kiyama, da mu'minai da kafirai gaba ɗaya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, da Yahuda wanda suke raye a wancan lokaci, da na yau, da waɗanda za su zo gaba, da ƴan mushin, da maguzawa, koma wane ne, to yana cikin jumlar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ana kiranta ummatu da'awa. To kashi na biyu su ne ummatul ijaba. Ummatul ijaba su ne waɗanda suka karɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran da ya zo da shi. To dan haka dai a nan al'ummar da ake nihi su ne ummatul ijaba, ma'ana waɗanda suka karɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran da ya zo da shi, domin duk wanda ya karɓa masa shi ne musulmi, kuma shi ne zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Duk wanda bai karɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ba a kiran shi musulmi, kuma Allah ya haramta masa aljanna. Dan haka kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, dukkan al'umma ta waɗanda suka karɓa mun, manzon Allah ya ce za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Aka ce wane ne zai ki? Manzon Allah ya ce duk wanda ya mun da'a makomar shi aljanna, wanda ya saba mun shi kuma makomar shi wuta. To dan haka dai a takaice wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar mana haƙiƙanin musulunci shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa game da abin da yazo da shi. Sannan malam sai yazo da wani hadisi na daban, yake cewa wa fi sahihi, yazo a cikin sahihul Bukhari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadun nasi ila llahi abghadun nasi ila llahi salata, wato manzon Allah ya ce mafi kyamar mutane abun Allah wato su uku ne, ma'ana wanda Allah ya fi ki ya fi kyama a cikin mutane wato su uku ne. Wannan kasancewar ukun baya fa'idantar da adadi, domin akwai da dama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kinsu yake kyamar su. Wannan kenan salo ne na karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jimulce mana uku daga cikin su domin mu yi gaugawar kiyayewa. Shine kamar hadisin da yake cewa sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Mutum bakwai Ubangiji ta'ala zai shigar da su cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa face ta shi, wanda adadin ba su takaita ba akan bakwai, suna da yawa wanda Allah zai shigar da su a cikin inuwa al'arshi a ranar kiyama. To amma salo ne na karantarwa manzon Allah sai ya jimulce mana bakwai a cikin wannan hadisi. To haka wannan hadisi da yace abghadun nasi ila Allah salasatun, mafi kyamar mutane a gun Allah subhanahu wata'ala su uku ne, ma'ana wanda Allah yake kin su yake kyamar su, ki wanda yake wato mafi tsanani. Farko manzon Allah sai yace mulhidun fil harami, wato mutumin da ke karkacewa gaskiya a cikin harami na Allah. Harami anan ana nihi harami na Makka da har ma harami wanda yake na Madina, domin kamar yadda Makka harami ce na Allah subhanahu wata'ala, to haka birnin Madina ita ma harami ce. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa inna Ibrahima harrama Makka wa da ali ahliha, yace lalle annabi Ibrahim shi ya maida Makka harami, kuma ya ma ɗan Makka addu'ar cewa Allah ya azurta su, yayi roki cewa Allah ya maida wannan gari amintacce kuma ya azurta su da ƴaƴan itace. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Haka annabi Ibrahim alayhi salam ya musu wannan addu'a. Manzo Allah sai yake cewa wa inni haramtu al-madina, kusan da cewa ni ma na maida Madina harami ce. Manzo Allah yace kuma na ma ɗan Madina addu'a, linkin addu'ar da annabi Ibrahim ya ma ɗan Makka. Manzo Allah sai da yilinka musu. To dan haka wuri ne wanda yana da farko, yana da ƙarshe, yana da iyaka. Haka kamar yadda harami na Makka yana da iyaka, haka shi ma harami na Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana farkonsa da ƙarshensa iyakokin shi. To shine ake kira da harami cikin wannan zagaye, shine yace mulhidun fil harami, wato mai kauce ma gaskiya a cikin harami. Lafazin mulhid an ciro shi ne daga al-ilhad. Idan aka ce al-ilhad shine al-maylu an siratis sawi, kauce ma tafarkarkace ma tafarki madaidaici. Me ake nihi anan al-maylu an qa'atillahi ila ma'asiyati, wato karkacewa yi ma Allah subhanahu da'a, wato izuwa saba masa. Wasu daga cikin malamai sun fassara ilhad cewa hada bautar Allah da wani da kafirci, wannan lalle shine mafi girman ilhad. Wasu sun fassara da cewa kisan kai da zubar da jinanan jama'a ba tare da wani haƙƙi ba. Wasu malamai suka ce aikata duk wani babban laifi. To a takaice dai, aikata duk wani aiki da Allah yake ki yake kyama, manyan laifuka da bid'a, farar da bid'a a cikin haramin Allah subhanahu wata'ala, to wannan yana daga cikin wanda Allah yake ki yake kyama. Mutum ya aikata wani babban laifi a cikin harami na Allah subhanahu wata'ala, ko mutum ya farar da wani abu wanda yake na bid'a a Makka ko a Madina, to wannan ya mutumin yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala yake yafi ki yafi kyama, shine yace mulhidun fil harami, wato mai karkace ma gaskiya a cikin harami, harami na Makka wato ko Madina. Shine malamai suka ce mutumin da zai aikata duk abin da Allah subhanahu wata'ala yayi hani, hani wanda yake na haramci tun daga shirka har izuwa abin da yake koma bayan shirka, in dai abu ne wanda Allah yayi hani, hani na haramci, to wannan ana kiran shi da haji. Dan haka shi harami na Makka ko na Madina wai ba ma mutun ya aikata ba, niyya kanta in kai niyyar aikata mummunan aiki, sai Allah ya dandana ma me shi azaba wanda take mai radadi. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul hajji, wa man yuridu fihi bi ilhadin nuzikuhu min azabin alim, duk wanda yayi nihin karkace ma gaskiya ta hanyar zalunci a cikin harami na Makka ko Madina, Ubangiji Ta'ala ya ce za mu dandana masa daga azaba wanda take mu a zuciyar radadi. Ka ganihi ma idan mutum yayi ba ma mutum ya aikata ba. Dan haka garuruwa ne masu alhurma wanda suna da ladabi na musamman game da zama a waɗannan garuruwa Makka ko Madina. Nabi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa mubtagin fil islami sunnatul jahiliya, wato da mutumin da ke neman wato hanya ta maguzawa a cikin musulunci, fil islami ai fi zamanin islami a zamanin musulunci, mutum ya zamanto kuma yana neman wata hanya ta jahiliya. Zamanin musulunci ya fara tun daga turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to musulunci ya sanya kafa ya shure duk wani maguzanci. Kenan maganar jahiliya ta nada kayanta, ta nada tabarmarta, kenan sai magana ta musulunci. Kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wannan addini, mutum sannan ya ringa juya hannun agogo baya, ayyukan da musulunci ya yi hani ya rushe su, mutum ya ringa neman cewa sai ya dawo su a cikin al'umma. Abubuwan da an tabbata musulunci bai yarda da su ba maguzanci ne, amma mutum ya ringa famar cewa sai ya dawo da su, ya bayyanar da su a cikin musulunci da gangan ba akan rashin sani ba. To wannan shine da biyu, wanda wani iyazu billahi da yawa daga cikin wasu malamai a yau abubuwan da an tabbata sun saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da gangan mutum sai ya ringa kokarin rayar da wannan bid'a, wai shi a wai abin da ya samu uwayen shi da kakannin shi ko kuma su malam wani suna yi, ai mu ba za mu bari ba. To wannan hadisi ya hau kan shi, yana daga cikin mutanen da Allah ya fiki ya fiki ma, domin duk abin da musulunci ya sanya kafa ya shure shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta mai gurbin, to wannan abu an riga an wuce shi, sunan shi je maguzanci jahiliya ne. Duk mutumin da daga gangam yake neman sai ya juya hannun agogo baya, abinda ya saba ma musulunci yake famar cewa sai ya dawo da shi cikin jama'a, domin aka ce sunna abinda ake ne at-tariqa al-muttaba'a, hanya wadda take abin biya wadda aka saba. Amma a musulunci in aka ce sunna ba a nihin kowace sunna face ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yace wa mubtagin fil islami sunnatul jahiliya, da wanda da gangam yake nema a cikin musulunci hanya ta jahiliya, kenan abinda musulunci ya riga ya shure shi, amma ya ringa famar cewa sai ya dawo da shi cikin jama'a da gangam. Sai yace wa muqallibu da mumri'in bigairi haqqin, wato da mutumin da yake neman jinin wani ba tare da wani haƙƙi ba, kawai abin da yake nihi wato ya zubar da jininsa. Mutumin nan babu wani laifi wanda ya cancanta a zubar da jinin shi, ka ringa neman cewa kawai sai an zubar da jinin shi, wanda wannan yana gasgata akan mutanen da suke kashe mutane babu laifin tsaye ko nasab. Wannan hadisi ya hau kansu, mutanen da suke halatta zubar da jinin jama'a ba tare da ya cancanta a zubar da jininsu, to wannan suna daga cikin mutanen da Allah ya fiki ya fi kyama. Mutumin da za a ringa haɗin baki da shi ko kuma ya zamanto shi ne sababi na zubar da jinin jama'a, to Allah ya fiki shi ya fi kyamarsa. Mahallu shahid daga cikin wannan hadisi da yace wa mubtajin fil islami sunnatul jahiliya, da wanda da gangam a cikin zamanin musulunci ya ringa neman wata hanya ta jahiliya, kenan abinda musulunci ya rigai ya gusar da shi, mutum ya ringa famar cewa sai ya dawo da shi. Kaga in aka ce kenan, wannan ya nuna mana hakikalin musulunci shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu wanda musulunci ya rushe shi to haramun ne a dawo da shi, duk wanda yake bin maguzanci to wannan a hakika ba musulunci ba yake. Musulunci hakikanin shi shine bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan malam sai yake fada, yake cewa wato sai ya haka shine yace li yughrika damahu kenan wa muqallibin damamri'in bighairi haqqin, da wanda yake neman zubar da yake neman jinin wani mutum ba tare da wani haƙƙi ba, li yughrika damahu, dan ya zubar da jinin. To wannan shine na uku a cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala wato yake ki yake kyama. Ana Ibn Taymiyyah, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake faɗa, yace qauluhu sunnatul jahiliyya, fadarsa da yace sunnatul jahiliyya yace yandarju fiha kullu jahiliyyatin mutlaqatin aw muqayyada, wato dukkan wata jahiliyya wadda take mutlaka ko kuma wadda take muqayyada, take da kaidi, ta shiga karkashin wannan. Idan aka ce jahiliyya mutlaka wadda kwata-kwata ba ta da lokaci, an gane ko, abinda kafin zawwar musulunci ma akwai shi wanda yake yayi hannun riga da addini. Kamar misali, akwai abubuwa da dama kan cikin Yahudawa kan kafin zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ba ta da lokaci, kenan ita ce jahiliyya mutlaka, wanda ba za a ce ba ga lokacin da aka fare ta. Zai ce aw muqayyada, ko kuma wadda take abun kayyadewa, domin akwai wadda take abun kayyadewa a cikin zamani, wadda take da zamani, wanda za a iya cewa a lokaci kaza aka farar da abu kaza, wanda alhadi wannan abu da aka farar da shi kuma ya ci karo da addini, kenan jahiliyya ce muqayyada. Yanzu misali, akwai abubuwa da za ka gani an kirkire su da sunan addini, wanda alhadi ba addini bane, kaga jahiliyya ce wanda take muqayyada bi zaman, kenan domin akwai lokacin da aka farar da abu. Kenan anan abinda muke so mu gane, duk abin da ya ci karo da addini, sawa'an abin da yake mutlaq ne, ba shi da lokaci, ba a san ba lokacin da aka fare shi, ba shi da wuri, ba shi da zamani, ba shi da wani lokaci, to wannan haramun ne. Haka jahiliyya wadda take muqayyada, kenan wadda aka kayyade ta da zamani, cewa lokaci kaza aka fara abu kaza, kuma alhadi ya saba ma musulunci, aw fi shakhsin duna shakhsin, ko kuma wadda take an kayyade ta ga wani mutum banda wani, domin zaka samu wani yana da wasu abubuwa a karan kanshi wanda suke sun saba ma musulunci, wanda maguzanci ne. Kamar misali, ai akwai lokacin da Abu Zar Allah ya kara masa yadda ya aibanta wani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa ibn al-amat as-sauda, yace ya kai dan bakar baiwa, manzon Allah yayi fushi, manzon Allah yake cewa innaka mur'un fika jahiliya, kai Abu Zar, manzon Allah yace kana da bulbudin maguzanci, kana da dabi'u da halaye na maguzanci, har yanzu akwai maguzanci tare da kai. Kaga wannan ai muqayyada ce bi shakhsin duna shakhs, shi Abu Zar shine yake da wannan maguzanci na aibanta mutun da uwayen shi, yace masa wai dan bakar baiwa, kaga wannan maguzanci ne, ka aibanta mutun game da dangantar shi ko sana'ar shi, to wannan duka maguzanci ne. Shine yace fi shakhsin duna shakhsin, imma jahiliyyar ta zamanto game da wani mutun kenan ba wani ba, kenan a samu wani yana da dabi'un wani kuma baya da shi. Sai yace kitabiyyati, wato jahiliyya wadda take ta ahlul kitabi, yahudu da ɗan mushar, awwasaniya ko kuma ta maguzawa waɗanda suke masu bautar gumaka, aw gairi hima yace ko kuma wasunsu, min kulli mukhalifin lima ja'a bihil mursalun, game da duk abin da ya saba ma abin da manzannin Allah suka zo da shi, duk abin da ya saba ma abin da manzannin Allah suka zo da shi, to wannan shine ake kiran shi maguzanci. Kenan mutun da gangam ya ringa neman abin da ya saba ma musulunci, so yake ya bayyana shi a cikin jama'a ya yada shi, to wannan yana daga cikin mutanen da Allah yake ki yake kyama. Kaje har mutun yana bugun gaba, ai mu abin da muka saba ba ma barin shi, kuma ya tabbata abin nan fa ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kawai girman kai ne, kin gaskiya ne. To dan haka, in aka ce musulunci, hakikalin musulunci, mutun ya aje duk wani abu da ya saba inda ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abinda aka ce maguzanci ne ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ce duk abinda ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shine hakikalin maguzanci, shine jahiliya. Sai yace wafi sahihi, ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa ya ma'asharal qurra, yace ya ku jama'ar makaranta, ma'ana waɗanda suke tukufa akan karatun alqur'ani, yace istiqimi, yace ku daidaita. Idan aka ce istiqama shine luzumu da'atillahi azza wajal, ku da zinci da'a ga ubangijinku, ma'ana wannan alqur'ani da kuke karantawa ku da zinci karanta shi, kuma ku yi kokarin yin aiki da abin da yake cikin sa, domin makasudi game da saukar da alqur'ani shine a karanta, a kyautata karatun shi, kuma a yi aiki da abin da alqur'ani ya kunsa. An gane ko? Masu haka sune ahlul qur'ani, ma'abuta alqur'ani kenan, waɗanda suke karanta shi ba dare ba rana, kuma suke kokarin kwatanta aiki da abin da alqur'ani ya kunsa. Shine anan yace musu istiqimu, yace ku daidaita, ma'ana ku da zinci karanta alqur'ani da yin aiki da abin da yake cikin sa. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, yace tabbas wato kun tsere, kun shiga gaban jama'a, shiga gaba wanda take mai nisan gaske, wajen daraja da matsayi kun shiga gaban jama'a. Amma sharadi kenan sai in kun daidaita, kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa ya ma'asharal qurra, yace ya ku jama'a makarantan alqur'ani, yace inistaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, in har kun daidaita, kullu zinci da'a ga ubangijinku, karanta wannan alqur'ani da yin aiki da abin da yake cikin sa, to ku san da cewa kun shiga gaban jama'a, shiga gaba wanda take mai nisan gaske, ma'ana kun ma jama'a nisa a wajen daraja. To dan haka dai makasudin saukar da alqur'ani a karanta, a yi aiki da abin da ya kunsa shi alqur'ani. Amma duk wanda yake karanta alqur'ani baya bin dokokin da ke cikin alqur'ani, to wannan sunan shi munharif kenan, batacce ne wanda yake ya kauce ma tafarki, wanda yake madaidaici, kuma karatun alqur'anin sa ba zai amfane shi ba, saboda sharadin karatun alqur'ani ya amfane mutun sai mutun yana kwatanta yin aiki da shi. Daman shi alqur'ani ɗayan biyu ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa mana, in ma ya zame maka hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka karanta shi, ka yi aiki da shi, aljanna ta zamanto makomarka, ko kuma ya zama hujja a kanka, ka karanta shi amma baka yi aiki da abin da ya kunsa, shine manzon Allah ya faɗa, ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, shi alqur'ani in ma ya zame maka hujja ko kuma ya zama hujja a kanka. Allah ya kare mu. To shine anan wato malam ya zo da wannan asar na Huzaifa, sai yake Huzaifa yake cewa fa in akhastum yaminan wa shimalan, yace ya ku makarantan alqur'ani, in har kuka sake kuka kama dama ko hagun, yace to laqad ghalaltum dalalan ba'ida, tabbas wato kun bace bace bata wanda yake mai nisan gaske, kenan ku meke ku bi tafarkin inda aka dora ku, kar ku kauce ku yi dama ko ku yi hagun, in har kuka kauce kuka yi dama ko kuka yi hagun, to ku tabbata cewa kun bata bata wanda yake mai nisan gaske. To kaga kasancewar wannan asar da malam yazo da shi yana ƙara tabbatar mana cewa hakikalin musulunci, in mutun ya karbi musulunci, to ya meke sau da kafa abinda musulunci ya karantar da shi alqur'ani da sunna. Duk wani abu wanda yake na ra'ayi da san zuciya da bid'o'i da wasu shubuhohi, mutun ya kawar da kanshi game da su. In har mutun yace shi musulmi ne amma yana bin san zuciyarsa da duk wasu abubuwa da aka kirkira na bid'a, to wannan a hakika ba musulunci ba yake, saboda hakikanin musulunci shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan shine fa'idar zawwa da wannan asar na Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yadda. shine sai yake fada cewa wa an Muhammad ibn Wahba, wato daga Muhammad ibn Wahba shine al-Qurtubi, malamin hadisi ne na Andalus, wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 287 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yadkhulu al-masjid, wato ya kasance yakan shiga masallaci. Fa yaqifu ala al-hilal, wato sai ya tsaya akan halakoki na karatun al-Qur'ani. Idan aka ce halaka kenan da'ira kuri da mutane suke yi ana karanta al-Qur'ani. An gane ko inda ake karantar da mutane al-Qur'ani. Kamar wanda asali a can ga a masallatai ake kenan a cikin masallaci in babba ne za a samu da'ira, wannan kenan da dalibai ana karantar da su, can shi ma da daliban shi haka ne. Kamar yanda in ka je masallacin Madina, haka in ka je harami na Makka za ka samu halakoki sun wuce a lissafa, da manya da yara an tara su ana karantar da su al-Qur'ani. To wannan shine ake kira da halaka. To shi wannan Muhammad ibn Wahba in ya shiga masallaci sai ya je ya tsaya akan waɗannan jama'a waɗanda sun zauna suna karanta al-Qur'ani, fa yaqulu sai ya ce da su kenan, fa zakara sai ya ambata wancan hadisi, sai ya ce ya ma'asharal qurra, ya ku jama'ar masu karanta al-Qur'ani, sai ya ce inistaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, in har kun daidaita, ma'ana kullu zinci da'a ga ubangijinku, kuna karanta wannan al-Qur'ani, kuna kwatanta yin aiki da shi, to ku tabbata cewa kun tsere ma jama'a tserewa wanda take mai nisan gaske a wajen daraja, kamo ku sai an yi da gaske. Wa qala sai yake fada, wato yake cewa amba'ana ibn Uyayna, wato Sufyan ibn Uyayna shi ya ba mu labari, shi ko daga Mujahid, shi ko daga Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi, sannan daga Masruq, shi kuma daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, yake cewa laysa amun illa wallazi ba'dahu asharru minhu, ko kuma sharrun minhu, kamar yadda yake cikin wata nuska. Abdullahi dan Mas'ud yace babu wata shekara face wanda ke bayan ta sai ta bi ta sharri da mugunta, duk shekarar da ka sani to wanda za ta biyo baya sai ta bi ta sharri da mugunta. Kamar yadda wani lokaci wasu jama'a sun kawo kuka gun Anas dan Malik, irin matsin lamba da zaluncin da Hajjaj ibn Yusuf yake musu, wanda gwamna ne shugabani, sai yake ce da su isbiru, ku yi haƙuri, fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, a wata riwaya la ya'ti alaykum amun aw yawmun illa allazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqau rabbakum, yace domin naji manzon Allah yake cewa babu wata shekara da za ta zo face wanda take bayan ta tafi ta sharri da mugunta har sai an kai lokacin haduwar ku da ubangijinku. Sai yace sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da nake faɗa muku daga bakin annabinku ne shi, babu wani ne ko babu wata shekara face wanda take bayan ta tafi ta sharri da mugunta, kullun alkhairin raguwa yake, sharrin kuma karuwa yake. Wannan kenan a gami abu wanda yake haɗaɗɗe kenan. Amma a cikin wurare mabambanta za ka samu wani wuri alkhairin ya fi na bana, ma'ana ya fi na bara, alkhairi ya dabi. Amma mafi yawa abinda ake raye a kullum alkhairi ya da baya yake, kuma sharri karuwa yake. To shine anan Ibn Mas'ud yake ce da su laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, babu wata shekara face wanda ke bayan ta tafi ta sharri da mugunta. Yace la aqulu amun amdaru min amin, yace bazan ce muku ba shekara kaza tafi shekara kaza ruwan sama, wala amun akhsabu min amin, bana nihin cewa wata shekara tafi wata shekara, wato shine albarka. In aka ce akhsab shine albarka, ma'ana irin amfani wanda yake na kaka. Wala amirun khairun min amir, bana nihin cewa wani shugaba yafi alkhairi game da wani shugaba, yace walakin abinda nake nihi, yace zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, shine wato halakar malamanku da zababbun mutananku fiyayyunku, ma'ana mutuwar malamanku da waɗanda suke fiyayyunku, mutane waɗanda suke na ƙwarai masu bautar Allah. Yace thumma yahdusu aqwamu, sannan wasu mutane za su biyo baya. Yace yaqisunal umura bi ara'ihim, za su ringa kiyasta al'amura da ra'ayinsu, komai in za su auna a ra'ayinsu ba maganar nassi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai a yaya jama'a bi kuka gani, wani sai ya kawo ra'ayin shi ce kawai kaza ne, kaza ya kamata yi. Yace a hakan fayuhudamul islam, yace kwata kwata sai an ruguza musulunci, wa yuslam a keta shi. Kaga mutane sun bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun koma kan bid'a kwata kwata, karantarwa ta addini an ruguza ta. To babu wani sharri a cikin al'umma sama da mutuwar malamai da waɗanda suke mutane na ƙwarai, saboda duk waɗanda za su biyo baya komai za su ringa auna shi ne da ra'ayinsu kawai da san zuciyarsu. Wannan fa Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa ne fa a lokacinsa, yana faɗa ne a mutanen lokacin shi. To dan haka kasancewar shi ma wannan asar da malam ya zo da shi ya tabbatar mana cewa hakikalin musulunci wanda Allah ya wajabta mana cewa mu shiga shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da gaba, abin da ya zo da shi na alqur'ani da sunna. Domin duk wanda yace shi musulmi ne baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a hakika musulunci shi musulunci ne wanda yake tawayayye. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.